Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da kuma 31 da 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu channel kizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu Faiki. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 1 ga watan Yuni na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan muhimmancin kula da tsaftar jikin ƴa mace yayin jinin al'ada. Makon ne aka gudanar da wayar da kan al'umma akan jinin al'ada. A dan haka ne shirin namu na yau zai karkata akalarsa akan wannan batu.
A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa a Ghana ta tattauna mana da masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya Ghana inda wakilin sashen Hausa Hawwa Abdulkarim Young Pioneer ta tattauna da masu ruwa da tsaki.
A Crowning Town Islamic Hospital tare da hadin gwiwar makarantar Asaruddin Islamic Basic School da Fadama Cluster Basic School wadanda suke karkashin babban limamin kasar Ghana Dr. Usman Nuhu Sharbutu sun sayar da taro domin wayar da kan dalibai mata sama da 1000 kan yadda za su tsaftace jikinsu da yadda za su yi amfani da audigar mata wato sanitary pad. Asibitin dai ta tallafa wa wadannan makarantu sanitary pad sama da 1000 guda sannan kuma ta bada likitoci cike har da unguwar Zoma domin su wayar da kan daliban. Malama da ke koyarwa a makarantar Asaruddin Islamic Basic School ta bayyana yadda wannan taron zai taimaka a rayuwar yara mata waɗanda suka fara jinin al'ada da waɗanda ma ba su fara ba.
Sunana Barkisu Sulaiman, ina gwada abu daga Asaruddin Islamic Basic School New Fadama. Ina ga wanga taruwa dai ina da alheri ba yaran matan mu duka don yawancin su suka zo su rushing pad ma na iya bari yariya mace ba ta zuwa school. Ina kawo koma baya amma an gwada musu yanda ma suke keep substance jikin su yasa ina gan wangana da alheri ba mu duka. Na gwada bu 14 years ke ga cikin experience.
To kin taba samun matsala yayin da wani dalibin ki ya fara al'ada?
Okay, tamun da nake gwada bu daga Ansaruddin Dakuman ita cupboard girl ina she ta fara haila ma ba sani ba gida. To tana use ragogi ne. To ragogin tana keep cikin cupboard ne ne. Cupboard da muke keep books. Sauran nan ba ta zo school ba she na aika a ciro mini book. She na ga an fito da black rubber. To she ban sa abin da ke cikin ba an kwanci aka zubar sannan muka gan jini da wanga. To na aika aka kira wuta gida. Dan nan in investigate kuma sai na gan kaman ma wurin wanda take gida ba ta san ma tana haila ba ta boyi dai kaman yaran mu ba su yi su fito fili ma su fadi abinda ke tare da su ke ne yasa da nazo nan ga fadaman ga kuma kana gwada bu sai kaga yariya ta bata jikinta she yaran mazan na kyamanta amma mun gan kaman muka muna da yawanci muna organize program mun ga ya bari sun gan kaman ba mugu bane ba mace na haila
kina iya siya musu sanitary pad wato audigan matan da kudin
shi haka nan ne yasa kullun ina da sanitary pad cikin bag ina. Isa an wani yazo in ta baka jikinta bata da pad ina bayar from bag. Kuma yaran ma ina encouraging su samu wando guda kuma da pad guda su sa cikin bagin su in case in kika zo su yi ka bata jikinki ba lalle she kin koma gida ba kin ya ki saki. Isa encouragement ina nima nike ba su kenan wurin school. Amma mun saba sai musu.
Sai ya ku shiye wannan taro.
Cikin neman support don mun saba sai musu. She muka gan kaman karfin mu bai iyawa. isa da muka je Islamic New Town Islamic Hospital farin gaskiya sun karbe mu cikin farin ciki abinda suka yi mu na dai godiya dai wurin Allah yake mun gode musu sosai don sun support wani yari ma for 1 month inda ba ta stress ta neme kudi ta sefa yawancin su we smokers and come field din nan na luran su da kudi su sai musu fa isa sun zo sun yi muna wanga alheri mun gode sosai mun kuma ho mu samu mu
akwai wani sako da kike ganin zaki ba wa gwamnati ko ki ba wa iyayen yaran
abinda dan ga ya ma government ne kama e bar pardon na price na a reduce tax visa aso ezo kasa yanda dai kowa yayi sai wani kuma iyaye kuma su dunga duban wurin gyara yaran matan su don da yawan su nan sun fi yadda da mu ticoci da abiyoyin su da parents su don yariya na iya tana haila manta ma ba ta san da zama ba ko wurin rifonta machine bai san da zama ba isa dai muna hope kama iyaye yaran matan mu future mu kenan isa musa himma wurin gyaran jikin su domin gobe
to sai dai kuma dalibi
ga Hauwa ta sake dawowa a tattaunawar su da ma'aikaciyar kula da lafiya wanda za ta gabatar mana da ita
to yanzu zamu tattauna da babbar unguwar Zoma daga asibitin Accra New Town Islamic Hospital Ghana farkon asibiti a Ghana da duk ma'aikatan asibitin cikin kowane bangarori musulmai ne ni Hawa Abdulkarim Yankwaniya ne zan ji daga bakin unguwar Zoma Rahmatu Isa to malama Rahmatu Isa ko menene dalilin da yasa ake bikin wannan ranar na wayar da kan yara mata ko kuma mata masu jinin al'ada me yasa ake bikin wannan ranar me yasa aka cire rana saboda
na fara cewa al'ada ko menses ne kowa ya san kaman kowani na mace ya kamata in ka kai wani shekaru ya kamata ka samu isa kowani na mace isa wani na mace ka da ta yi girma ta fi maybe 15 years 20 years har wa yau baki taba samu ba it's not ba normal ba ne it doesn't define kuma wannan abu yana define ka na mace shine ina ce is wannan abu ne da ke differentiate between mu mata da maza at
abin da ke bambanta tsakanin mu da maza
at wani age So wanga day ayazo ni sabu da kingan some years back ghost shi suka ru daga baya da koma yanzu akwai wajen sun da so suna da wayan su perceptions wayan su tunani kaman inde na mace na cikin al'adarta wani abu ba ta sai me ba ta dafa binci ba ta shiga cikin mutane ba ta sai wannan abubuwa duka kuma yanda inde al'adan ke zo na mace yanda zaki shirya jikinki iso kaki samu infection koda al'adan na shi natural ni abuninda izama natural ba normal ni enhance yakana amma inde baka duba kanka da kyau ba cikin wannan normal no kana ya ka duka ciwon da maybe cikin future ko gobe ya dame ka so reason in the shesa muke celebrate denga mubari asan kaman is wani abun da ya zama natural kowa ya understand maza da mata duka su understand kaman natural ne kuma inda muna yin ba wai kana menses ba ka kai komi ko ke ba ka cikin mutane kuma bane ke makana cikin mutane kai kai equally abinda wanda be menstruate ko wanda ba shi cikin al'ada shi na yayi ina ne bi musulmai ne ba mu yi sallah ko wadansu ibada amma aside that naturally abinda ka tashi ka ci aiki ka dafa binci ka je ko ina like it's normal
so kafin mu zo mu yi batun kan yadda mace za ta tsafta shi kanta ta gyara kanta tana al'ada da yanda ya kamata ta yi bari mu duba shekara nawa a da sai ka jarce shekara 9 in shi ya samu al'ada yanzu shekara 9 ko kasa ko dai a da ne shekara 10 ya bin yake wani shekara mace ne in bata samu al'adan ta bai kamata a duba lamar
okay to yanzu dai a da dai na ce shekaru she na gaba kadan da kafin wani ya samu al'adan shi yana iya kai 13 14 15 amma yanzu haka muna ana iya record when akwai recently ma wani ya riga 8
shekara 8 ta samu al'ada
yes 8 years
daga wannan wasu mutan ta zo
But from studies, so 8 years, 9 years, shekara tara, shekara goma, suna iya su samu. So abin da yasa yanzu changes environment wurin ci abincin mu da kaya sassaki from that muna cin processed food even though ba shi ne main thing ba amma lifestyle mu da ya sake nan yasa ya bari komi kuma cikin system ne ina sake ina adjust shi yasa aka ce wani ya samu shekara 10 ko shekara 9 ko 8 ya samu menstruation but ba wani abu surprising bane amma an ka samu shekara har a ce more than 15 years ko inda ki kama 18 years ka samu 18 years sai baki gan al'adan ki ko so guda ba it's not normal 20 years 25 years baki taba gani ba so it's not normal
haka nan ciwo ne
ciwo ne is either ciwo ne ko cikin girman ki da kike tashiwa wani problem ya zo yes maybe abnormalities birth from birth
high point
sa wani na na maybe organs sun shi bai girma wani female
ayoyin jikin ki
da especially female organs sun nan
akwai na fahimci organs shine kwayoyin halittar dan adam
especially sayin na mata
na
matan nan bai develop da kyau ba mai yiwa uterus sun shi bai function mai yiwa ovaries nan
menene ovaries
shi ne kwain da yake abinga shi ke zuwa shiga cikin inda muna da period cikin menses time nan da kwain nan yake zuwa akwai kwain cartoon da yake fito da kwain a ce kana isa any month guda ko biyu na iya yi ne shi abinga ya zo isa in ya zo nan shi yana cikin mahaifanka isa mahaifan nan shi yana expect kamar an yi ne an doki ciki isa inda cikin bai zo ba sai mahaifan ya wanke wannan kwan da waɗansu abubuwan da suka prepare kamar ciki ya zo ma mahaifan inda bai zo ba sai shi ne yake fitowa a hailanka ko jinin nan shi yasa inda waɗannan organs kamar ovaries nan ba shi ko maybe uterus bai yi girma ba kamar yadda na jariri yake ko waɗannan duka ina iya cause So wannan dai ba lifestyle bane amma from wurin haifuwa abnormality ne da wadannan abubuwa bai happen ba
idan na fahimce ki yanda ake haifi mutum yazo da wani iri ana haifi kuma mutum mahaifin shi duk wani kwari da ke wurin mahaifin shi bai da karfi bai girma yanda yake girma amma wannan wurin dai bai girma yana ne ki yana hana mai shin haila kaira haka ya mai shin zai
okay irin haka dai sai dai mai shin ya ga specialist Munga akwai not a regular doctor ya kuma take gan specialist in gynecology especially she sun tattauna sosa sun duba course abin da yasa wannan ya faru isa inda akwai means ko akwai wani hanyoyin da daya bi da ke yayi normal cause mostly mutanen da zai faru kaman basu yi basu taba samu wannan period ko to wani age a zuwa bincike a gan kaman irin wannan abubuwa basu yi girma ina da karfi ne mai shin ya samu haifuwa because mostly menses ne shi kuma ke initiate cycle na no ake samu ne ciki a ciki shi sa
to yanzu bari mu zo basu tsabtace jiki idan kina yin al'ada yana zuwa da za ki yi ki kare kanki ba za ki kamu da wani cuta ne ba su
na fara da abinda muka san ka muke use muke tare da al'adan nan to shin yanzu haka currently research nan da muke da shi ne I use sanitary pad sanitary pad kuma akwai irin shi biyu akwai disposable wanda ka sa sai ka cire kayar akwai wanda ake wankewa kuma sanya a iron I use to yanzu haka sanitary pad nan for now wanda mostly kaman a sa a dispose a yar shi nan kaman yazo ya zama best kadan ya fi even though reusable one kuma na da kyau amma shi nan ba ka yi shi da kyau ba
ka samu
infection in ba ki use shi da kyau ba ka samu infection don in kana use wannan type na reusable in ka cire ya kamata ka wanke da kyau ki sanya inda akwai rana zai buga da kyau sai ki iron
sai buga ki goge
yes it is okay kowani bacteria ko infection ya same ki amma an kana use ne na disposable one shi kuma kar ka sa a ce zabu da ya zama disposable an ce at least wanga dai bai baka da infection haka in ka sa dai 24 hours wani na iya sa ce tun da safe har dare ya yi kwana da shi ya tashi da safe ya cire this by right thing bane in ka yi anytime a sa at least in kana cikin al'ada period nan ka yi wanka at least twice in a day shi so ka samu ka sake padin kuma padin especially in ya fara kan kin ga yana zuwa da yawa isa ba shi ka gira kaman ka ci kai wanka ba kana yi ka sa da safe zuwa da rana shi ki sake isa na da ranan nan ki sa har murunci zaki wankan ki kwana kai wannan kuma shi ki sa na kwana gare waye kuma shi ya sake depending on flow ki use amma koda depending on flow bai kamata ka sa pad more than 12 hours yana jikin ka ba wannan dai ba hygienic bane isa saboda shi muke advocate muke propagate wanga abin ga kama mu try mu at least cikin wannan period mu substitute because wannan period ne likely ka samu infection ina da high you understand
lokacin da kuke shirin duwai da kan mutane dazu da najiku naji kuna magana cewa akwai lokacin da jinin ke zuwa da yawa akwai lokacin da jinin ko baya zuwa da yawa to ina so karin bayani kan wannan
okay so jinin da mun sani generally inda ya fara maybe yana ya fara kadan shi second day third day wani nke ne menstruate kama a ce four days ne kan kama first day ya zo wani nana ya yi zuwa da yawa amma second day da third day yana ya zo da yawa kinin kama shi ya fara days ya fara zuwa inda zai kare shi ya rage har ya stop don bai stop gaba da haka so kan kama volume na najiya ya yawa ya fi na yau sashe yana ragewa kana
kwana nawa ne ya kamata a ce mai haila ta yi
so a wurin mu dai kwana uku zuwa kwana 7 like 7 days 3 to
kwana bakwai
kwana bakwai so amma from kwana uku nke mi kwana bakwai ne mai min kaman ka samu heavy flow from farkon rana har karshe ba ki understand ha ya kuma ta kagan kaman ina ragewa amma wani kuma na nan shi ina samun nashi kwana uku yasa duka ina zuwa da yawa gabaɗaya within that 3 days sai ka yasa depending wani na iya zuwa 7 days amma shi yanzu kankan akwai wani bi stress gajiya wani bi kuma abincin da kake ci wani bi kuma maybe anemia maybe ciwon da ba jini da yawa cikin bodin ka waɗannan duka waɗansu kuma nanan suna shan magunguna like this contraceptive waɗansu magunguna duka yasa yana iya ya change cycle ka yi kamar ya yawa too much ko ya yawa ya yi less amma ki as na mace kina duban menses ki kina track kika ga wani wata nanan shi sake ko wani changes ya zo ya kamata ki gane kamar wanga wata dai kamar yayi difference ka don ko ka cire pad ka shiga gan kamar jinin nan na wari jinin kuma ideally bai kamata ya zama abin da ke wari ba sai ka gan kamar akwai changes wani sense na ciki ya kamata ki san kamar wani problem na nan sai ki je wurin doctor ya duba ki
da su wata tayi bayani a lokacin da suke taro nan tashi wai ana iya mace wata bata al'ada kawai hannunta sai a gaji
to yana nan haka amma ba normal bane zan ce ko
misali wani sai ce shi bai al'ada hannun shi akwai ire-iren wannan
akwai ina nan amma ba normal bane a ce na mace kowa ya san kaman mahaifa cikin ne jinin harlan ke fito ya fito cikin gaban na mace aha ya fito ya zo shi yasa inda yake na ke fito hannunka ina mahaifanka yake kenan yasa yana iya faruwa wannan kuma ba lifestyle bane ba abubuwan da ke kai bane amma haka halittan ka ya zo da shi kamar mai irin abin ga zan ce tissues irin abubuwan da ya yi ya taru ya yi da mahaifan na macin nan waɗansu na nan ina iya yi zo kamar ya spread ina cikin hannunsu da wani na iya zuwa kan fuskan shi da wani na iya zuwa karkashin kafafuwan shi da wani na iya zuwa kataran shi ina iya ya spread to just koina ki understand sai sa inda ya kai wata inda ya kamata hailan ya zo kaga cikin mahaifan wani na nan yana samun hailan kuma hannun shi na haka kin gani so yana fitowa wurin yana sai yana show signs ne yana show cikin hannun nan sai sa kaga kamar ji mai shi bai komi da hannun shi ko bai yi tafiya ko nan ganshi na ciwo ko maybe fuskan shi ya yi ja depending on inda ya spread ana kiran wannan endometriosis ha conditioning kenan akwai waɗansu da ake iya a treat amma waɗansu kuma ba iya a treat akwai magungunan hormones they are all hormonal is ana iya a use a stop hormones nan su bar aiki for some time so a duba ko wannan tissue soon die off wanga na kai ki deep kenan so amma naturally ina iya yi stop shift happen kuma wani nashi ba shi nan severe wani kuma na iya yi severe har ma mai shi bai doki ciki because tissues ya spread so much into the body isa wannan kenan isa wani na nan da ke da wannan abu ni na advice inda especially mai shi bai samun hailan shi mai shi ya ce hospital amma mai shi na samun hailan shi kuma tukun wannan signs din nan kenan maybe ya yi ce so a ba da wani pain relief ko a bayar wani therapy da zai bar wannan ya bi
mun zo karshe wani shawara da ke ba iyaye da yanzu yaran su ke fara al'ada da sauri ko alamu da ya kamata uwa ta gane da yanta ta fara al'ada ko wani gargadi da zaki musu
okay so ina duba before wani ya fara al'ada ba first sign even though wani na nan first sign na shine al'ada amma ka gan kamar da shi ya fara wani mamaka dan bai ma kamata ki jira har ya zo su ku isa kin gan yanki ya fara kai 7 years 8 years ke ki fara mata magana shi ya kamata at least ma ki zama first person da zaki mata ne zaki mata magana wannan
zaki gwada mata yanda ake
yanda abin da kanshi yake yanda kina nan maybe baki sani da zai zo ran farko dai baka sani da zai zo ba maybe kana school maybe kina makaranta maybe kina gida ne maybe kuna cikin tafiya ko ina ko wani yanayi yana iya zuwa ki understand isa kamata as ma ki go ki san so ya kamata ki gwada ma diyanki akan ga lakin ya kai wani time ki ya ki ga wani abu akan ga kaman jini ya zo cikin fantin ki ba komai bane naturally dami kina girma kenan shi yasa from this time ki gwada mata yanda za ta protect kanta ba ta samun ciwo kuma sai ki bari ta san kaman kinga bingan da yazo nga baki after that period in kiga inda yi kai sadu da namiji ko wani abu ki yake samu ciki which is the teenage pregnancy that is not advisable is like kinga da wata wanga duka in san ta gan jini nan ta san abin da ta san menene ki understand ba yanzu za ta gan shi ta yi confused ba ta san wurin wa za ta ce ba is like gwada mata ki yake sai fada ita da kanta tana practice ta san kaman inda menstruation na yazo na sa fada hakan ga zan sa shi na wanke hannu na cikin sa ina yi alada na karin jin na kan da zan fold inda zan je sa that's the me na yanda zan yi dispose shi yi fine duka shi ki gwada ma yayi wanka da komi as musulmai kuma ka gwada mai shi wankan janaba ko ba so wannan duka wankan salki yes so wannan duka ya kamata iyaye mu saka mu kaman mun gwada ma yaran mu
mu anan maka ta karshen shirin namu ne yau a madadin wanda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Lagos Gresham tare da abokin aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya
I'm gonna make you mine.